Yeah, I go by the name Cubeless.
It's getting curious on this track, fam.
We strap in the building.
Tabas ba uto hustle in tagani. I want you to baby get gaganga mushau su. Gayu kuma sa koko shaloto. Awaka na zamba tam kardo do. Gayu karu kuzau na zama mbanza. Utashi kuni amana kangu. Ni ayo uzram na getse muku ba uto. Ba uto. Ba uto. Hustle muke ba uto. Ba uto. Ashe ma kungane. Ba uto. Ba uto. Hustle muke. Ba uto. Ba uto. Ashe ma kungane. Ba uto. Ba uto. Hustle muke. Ba uto. Bawutu ashe makun gane
bawutu hazilin muke ba sauki 247 muna aiki harkan batin bashi jin plus in sai da yaji ina fara hazin da su ci ni ina making papers double double daki daki motan babu steady haka zamu je haka zamu yi kai making papers damu je kai kai kuma sa da alama kuna so ku sha kusa dan masa kana warin tusa gaje ga tulare ka fesa yanda trips ya bas high bp aka ni ma na zo da bawutu yeah ha Gayu ku dash. Mamin bazama na dau motan a 180 kwanan nan zan kai ta 240. Kai nace Gayu ku dash. Ku dash. Zura ku dash. Ha? Ku dash. Nace ku dash.
Ba wutu. Ba wutu. Hazilu muke ba wutu. Ba wutu ashe ma kun gane. Ba wutu. Ba wutu. Hazilu muke ba wutu. Ba wutu ashe ma kun gane ba wutu ba wutu hazilin muke ba wutu ba wutu ashe ma kun gane
lilbo ba wutu fresh bread ba wutu speedlot ba wutu rich mood ba wutu black drum ba wutu stack it ba wutu chris rap ba wutu yeah
the connector shape producer.